As we embark upon this conference, the directors of military intelligence,
Director Hukumar Leken Asiri na Rundunar Sojojin Amurka Rear Admiral Trent Wilbert kenan ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumar leken asiri na rundunonin sojojin kasashen yankin tafkin Chadi da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da kenan Africa wato AFRICOM da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumar leken asiri na sojojin kasashen yankin tafkin Chadi, yana da kyau mu duba muhimmancin wannan taro, muhimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya. Mu a rundunar sojin Amurka abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wani arangama ya taso, wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki, mu gama da abokan gaba, sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri. Babban daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Muhammad Sani Usman, ya jaddada muhimmancin aikin kawar da 'yan ta'adda a dukkan kasashe. Ta'addanci musamman na 'yan kungiyar IS da Al-Qaeda da ma abokan burminsu, wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar kasashen duniya, al'amuran da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba. Saboda haka dole mu fahimci cewar yanzu babban abin da ya sha mana kai shi ne kakkaɓe dukkanin nau'in ta'addanci da 'yan ta'adda, domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa ɗaya, to ku tabbaci haƙiƙa ka iya mamaye dukkanin yankin. Kanar Major Lamin shine daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Nijar.
Kasan wannan harkoki na wannan tashin hankali ko mi cikin lisani da lisani ake an san ba karamin matsala ce ba, to kuma komi cikin lokaci yake yi yanzu irin wannan kamar meeting da muke yi, wannan taron da muke yi, wannan neman gudunmu a haɗa gwiwoyinmu don mu samu mu ciyo kan wannan matsala don ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.